Got a flip top and cigarettes in the pocket, feeling good at the top, shopping at shop. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. Apples and oranges. Ordering meekly, she trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think what a funny thing to do, cause I'm feeling very big. And apples and oranges. I love she. She loves me.
Da 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 da